Maryam sarauta aikin daren wayara Maryam makamanki ba a baiwa yara a gaida Maryam ga mai sani da lura kin dare masa a aikin daren wayara dariya take Maryam marmishin hakura kin yi kyau zaman falo ki zaman kujera magiyanki Maryam ba ta take suke ba gama da su Maryam ba ta su kike ba inuwa da shan Allah ba ta dan adam ba Maryam sarauta goga ba fishi take ba dube marta gobinki ba ka dan gane ba to arzikinki ya bi ki ba da yaudara ba Maryam da ke za a yi ba da su ake ba Maryam farar rana ba zuwan duhu ba Maryam akwai ilimi ko ba ku sani ba Maryam akwai kunya ba ka dan bace ba Maryam akwai nazari ba shiru
Maria.